الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم القيامة وديات تبتغى الله أبنجت تالكي ودى يتكى مدى ونن الدين سأنكما يتكى مدى نعمة إذوى قريم الله مدوكتين سيكياية دد مسلنشي يذمشيني الدين مو muna gode masa muna ƙara godiya zuwa gare shi muna tuba zuwa gare shi da neman gafaran Allah subhanahu wataala muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ko muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barmu a cikin haske kamar cikin addini mai haske daranta kamar rana take wanda babu wanda zai kauce wannan addinin sai wanda ya halaka tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala matukar jin tsoron sa ku riko da addinin musulunci riko mai inganci ku sani lallai dugadugunku suna nan suna tafiya za su kai ku zuwa ga gidan aljanna idan kuka bi Allah subhanahu wataala kuma kuka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan kuka aikata akasin haka lallai ku sani cewa za a samu akasin abinda za a samu ga wanda ya bi Allah subhanahu wataala yayin wa masu albarka a khutuban mutawancin sati muna magana ne akan tauhidi tsarkake Allah subhanahu wataala mun yi magana akan cewar tauhidi ya kasu zuwa gida uku akwai tauhidur rububiyya shine kadaita Allah subhanahu wataala da nuna cewa Allah madaukakin sarki shine mai halitta kuma shine mai azurtawa shine mai talautawa shine mai jujjuya komai da komai kamar yadda muka bayyana a wancan sati a yau zamu shiga bangare na biyu akan tauhidi akan karkasuwar tauhidi shine tauhidul asma'i was sifat shine tsarkake Allah subhanahu wataala da sunayensa da kuma sifofinsa ka tsarkake Allah subhanahu wataala a cikin sunayensa ka tsarkake Allah subhanahu wataala a cikin sifofin Allah subhanahu wataala abinda ake nufi da tauhidul asma'i was sifat shine ka kadaita Allah subhanahu wataala ka jingina wa Allah subhanahu wataala ka siffanta Allah subhanahu wataala kamar yadda ya siffanta kansa da kansa ka siffanta shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi cikin sifa kammalalliya sifa wadda aka tsarkake Allah subhanahu wataala wadda babu canzawa babu wato jirkitawa sannan kuma babu kwatanta Allah subhanahu wataala da wani sannan kuma babu hayaniya a cikin sifofin Allah subhanahu wataala duk sifar da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi kai imani da wannan kuma ka siffanta Allah subhanahu wataala da wannan sifa duk wata sifa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah subhanahu wataala da yayi da shi sifa da ta dace da Allah to kai imani da wannan sifan kuma ka jingina wannan sifar zuwa ga manzon Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala ba tare da kai ta waye ba ba tare da ka canza ba ba tare da ka misalta ba Allah subhanahu wataala cikin suratul a'raf yake cewa walillahi al-asmaul husna Allah subhanahu wataala yana da sunaye tsarkaka fad'uhu biha ku roki Allah subhanahu wataala da wa'annan tsarkakan sunaye وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ كُبَر وَدَنْدَ سُكِي وُچِي غُونَا دَ إِيرِي أَكَان سُنَايَن اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سُسَانِي چِيوَا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَ سَنُو زَا أَسَاكَن يَا مُسُو زَا أَبَاسُ دَنْغَانِ دَ أَبُنْدَ سُكِي أَيْكَتَاوَا أَنَن دُنْيَا نَا چَانْزَا سُنَايَن اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَلَّي مُغَانِ چِيوَا لَلَّي اللَّهُ مَدَاوْكَكِن سَيْكِي يَنَا دَ سُنَايَ يَتْرْكَاكَا تُو دُو وَنِ سُنَا نَا اللَّهُ to ka jingina wa Allah wa'annan sunayen kuma ka roke shi da wannan sunan Allah subhanahu wataala zai amsa maka a cikin suratul taha Allah madaukakin sarki yace الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى باب الله سبحانه وتعالى شي كدين أبو بوتا باب وندي في تشنتا ده بوتا سي الله مدوكتين سيكي شي كدين كما كغاني شيوا له الأسماء الحسنى للي الله سبحانه وتعالى ينا ده سونا يتركك دواني سونا ده كسني تو نا الله سبحانه وتعالى تو دواني سونا نا الله تو ينا ده صفة نا الله سبحانه وتعالى دواني سونا ده كسني اندي سونا الله ني to wannan sunan yana da alaka da siffar Allah subhanahu wa ta'ala misali idan aka ce al-alim suna ne na Allah kaga yana nuni akan cewa yadullu ala al-ilmi yana nuni akan siffar Allah shi masani ne kaga al-alim masani ne yana nuni lalle Allah madaukakin saki ya san komai shi al-ilmu ne bima'ana shi mai ilimi ne ya san duk abin da ke gudana yanzu idan wani ne aka ce wannan ai alim wannan ai malami ne aka ce wannan malami ne kenan ya san me ya san halal ya san kuma me haram ya san yadda za a bambance abubuwa da sauransu to da aka siffanta Allah da cewa al-alim masani ne shi kaga kenan daga cikin siffarsa shine me al-ilm sannan kuma da aka ce daga cikin sunan Allah shine al-hakim sunansa al-hakim bi hikima kenan wanda yake nuna maka cewa siffar Allah subhanahu wataala ita ce me hikima duk wani suna dai da ka sani to yana da alaka da siffa ta Allah subhanahu wataala Allah sunan shi as-sami' al-basir mai ji kuma mai gani kaga kenan siffan Allah madaukakin saki shine me yana ji daga cikin siffofin Allah mai ji ne kuma mai mai gani kuma sunansa as-sami' ne kuma al-basir yana ji yana kuma mi yana gani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratul rahman yake cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sannan ya gaya mana a cikin suratul maida bal yadahu mabsutatan yunfiku kayfa yasha a wa'innan ayoyi guda biyu aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta cewa yana da fiska sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika abinda zai saura abinda zai komai zai gushi komai zai tafi babu abinda zai saura a duniya babu abinda zai saura sai fiskan Allah subhanahu wataala mai karimci kake nan wanda yake nuna maka Allah yana da sifa yadda sifarsa akwai fiska amma wata irin fiska ce irin nawa ne irin naka ne a'a dole ne mu yi imani mu yadda da cewa Allah subhanahu wataala yana da fiska wannan wajibi ne akan musulmi ya imani da wannan amma bai halatta ga musulmi haramun ne ga musulmi ya kwatanta Allah subhanahu wataala da wani ba yace ai fiskan Allah kamar kaza 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 take duk wanda yayin wannan kuma ya shirka da Allah subhanahu wataala Allah yace yana da haɗa hannu yahudawa suka kore hannu wa Allah subhanahu wataala wa qalat al-yahud yadullahi maghlula suna cewa ai Allah baya adalci ya zai ba wannan kudi ya hana wancan ya zai yi kaza yayi kaza sai suka ce ayyadullahi maghlula hannun Allah akame yake Allah baya kyauta sai suka siffanta Allah da hannu guda daya shi ko Allah da ya tashi ba su amsa sai yace bal yadahu mabsutatan Allah sai yace hannayensa guda biyu a shimfide suke yunfiku kaifa yasha yana ciyarwa yadda yaso yadda ya ga dama ba wanda zai tilastawa Allah Allah ya bashi Allah yana yi ne a yadda yaso Allah yana yi ne a yadda ya ga dama to wannan sai yake nuna maka Allah madaukakin saki ya jingina wa kansa cewa me yana da hannu amma hannun ya yake Allah ta'ala alim babu wanda ya sani Allah shi ya sani to baya halatta a mazoninka na musulmi ka jingina wa Allah ka ce Allah ai hannunsa kaza ne hannunsa yana kama da kaza duk wanda yayin wannan kuma ya kafurta ya bar musulunci idan dole ne a gare ka na musulmi kai imani da cewa Allah subhanahu wataala yana da hannu wajibi ne ka jingina wa Allah wannan ba tare da ka kore ba ka yadda da shi haka Allah ya jingina wa kansa kuma haka manzon Allah ya karantar da al'umma to dole kai imani da wannan dole kuma ka jingina wa Allah a kaida na musulmi na kwarai da manyan manyan sahabban manzon Allah da manyan manyan malamai da suka gabata a baya suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala sunayensa tsarkaka suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala siffofinsa waɗanda suka dace da Allah kamar yadda aka samu a cikin alqur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka baya halatta ka juya duk wata ma'ana da tazo akan sunan Allah ko akan su akan ko akan siffan Allah subhanahu wa ta'ala dole ne ka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan kamar yadda yake fadi a cikin suratul shura laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wanda yake da kamanceceniya da Allah babu shi babu wanda yake da kamanceceniya da mahaliccinmu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ko mai gani ne jin Allah da ganin sa ya sha bamban da na kowa Allah yana kallon komai kai yanzu da kake cikin masallacin nan baka san me ke faruwa a waje ba baka jin me ke faruwa amma Allah yana saman bakwai yana kallon duk abin da ke faruwa a koyi kuma yana jin komai gaba daya nana Aisha ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata tazo ta samu manzon Allah tana ba da kokenta akan mijinta tana tattaunawa da manzon Allah na surru tsakaninta da manzon Allah Aisha tace ina gefe bana jin me suke fada sai dan kuskus bana ji ta kawo kukanta akan halin da mijinta suke ciki tare tana gaya wa manzon Allah suna tattaunawa Aisha tace bana ji amma sai ga Allah dake saman bakwai ya sauko da aya qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ji wanda take jayayya da kai akan mijinta akan matsalar da ke tsakaninta da mijinta al'amari ya gagara wa tashtaki ila Allah ta maida lamarin ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah dake saman bakwai ya ji amma Aisha da ke kusa da manzon Allah bata ji ba wannan yake nuna maka akan jin Allah ya sha bamban da jin kowa da haka baka isa ka siffanta jin Allah da jin wani ba baka isa ka siffanta ganin Allah da ganin wani ba amma dole ne mu yi imani da yadda da cewa Allah yana ji kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana gani kamar yadda shi ya siffanta wa kansa mu yadda da wannan ya ku yan uwa masu albarka bangare na uku akan wannan shine tauhidul uluhiyya kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wajen yi masa bauta ba a hada Allah da wani wajen yin bauta in aka ce tauhidul uluhiyya huwa ifradullahi bil ibadati shine ka kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai idan ka zo yin ibada in ka zo yin bauta rayuwar mutum gaba ɗaya ibada ce ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka duk abin da zaka yi a rayuwarka to kayi ta don Allah kayi ta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai hatta baccinka tashinka daga bacci cin abincinka shan ruwanka cin komanka yankanka da komai na rayuwarka kana yi ne da Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu inna salati lallai sallana da rayuwata da mutuwata da yankana da nake yi ina yi ne don Allah subhanahu wa ta'ala bima'ana ba za ka je kai roki wani idan za ka yi ibada ka je ka yi ibada a kabarin wani ba ba za ka yi ibada a kan gawan wani ba ba za ka yi ibada a wani ba duk ibadar da za ka yi ta ne wa Allah subhanahu wa ta'ala ka tsarkake ta ga Allah baccinka idan za ka yi bacci ne kamar yadda Allah ya karantar kuma ka sani baccin nan ibada ce kana yin baccin nan don Allah in ka tashi mu'amalarka rayuwarka tun daga safe har dare duk abin da za ka yi wannan rayuwar ne don Allah subhanahu wa ta'ala in ka zo yanka dabbarka za ka yanka ne don Allah subhanahu wa ta'ala ba don wani aljani ya ce a yanka ba ba don wani malamin tsubbu ya ce ka yanka don a biya maka bukata ba a'a za ka yanka ne don Allah subhanahu wa ta'ala to rayuwarka da ibadanka ya zama kana yin ta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala maganarka aikinka a boye yake ko a bayyane take to kai ta don Allah kar ya zama maganganunka da kake yi kana yi kamar da Allah kake yi kana ibada don Allah amma a gefe kuma a boye kana sabawa Allah subhanahu wataala a ka sani in kai a bayyane Allah yana gani in kai a boye ma Allah subhanahu wataala yana duk abinda kuka yi ma tukhfu fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah duk abinda kuka boye shi a cikin zuciyanku ko kuka bayyana shi a fili Allah subhanahu wataala ya sani dan haka wannan ka'idar na tauhidi wajibi ne mutun ya bita addu'a zaka yi ka roki Allah shi kadai sa'annan kuma in zaka yi rantsuwa kai rantsuwa da sunayen Allah shi kadai in zaka yi yanka kai da Allah subhanahu wataala shi kadai in zaka maida lamuranka a ko zuwa ga kowa shine ka maida lamuranka zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai sa'annan kuma in zaka ji tsoro ka ji tsoron Allah shi kadai ba tsoron wani ba karka ce a bazan aikata abu kaza ba saboda kada a ganni ina tsoron mutane yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah suna jin tsoron mutane suna jin kunyan mutane alhali kuma ba sa jin kunyan Allah subhanahu wataala a ka ji tsoron Allah ka ji kunyan Allah wannan shi ma ibada ne ka maida lamuranka tawakkali ka maida lamuranka zuwa ga Allah shi ma ibada ne sa'annan kuma ar-raghba war-rahba shine duk ibadar da kake yi kai da kwaɗayin samun lada a wajen Allah wannan shi ma ibada ne duk abin da kake yi da neman Allah subhanahu wataala ya tsere kanta kai daga wuta wannan ita ma ibada ce sa'annan kuma ya ku ƴan uwa masu albarka dukkan waɗannan nau'uka na ibada Allah subhanahu wataala sai da ya aiko da manzanni suka zo suka karantar da mutane yadda za su bauta wa Allah subhanahu wataala tun daga farkon su tun daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya gaya mana walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah subhanahu wataala ya aiko kowace al'umma da manzanni abinda suke fadi shine ani'budullah ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibut taghut kuma ku nisanci shirka da Allah subhanahu wataala ku nisanci gumaka ku nisanci bauta wa manya-manyan malamanku ku nisanci bauta wa shehunanku ku nisanci zuwa kaburruka kuna roƙon wanda yake kwance matacce duk abinda waɗannan annabawan suka zo suke karantar da al'umma ke duk wani annabi idan ya zo abinda yake yi shine karantar da al'umma su kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai wajen yi masa ibada su kadaita shi kadai wajen yi masa ibada kada su hada shi da wani annabi Nuh haka yayi annabi Hud haka yayi annabi Salih haka yayi annabi Shu'aib haka yayi amincin Allah ya tabbata a gare su dukkan su da suka zo abinda suke fadi shine ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku al'umar mu ya ku mutanen mu ku bauta wa Allah subhanahu wataala ba ku da wani abun bauta fa kuma bayan Allah subhanahu wataala Allah shine fi cancanta a bauta masa duk waɗannan gumakan da kuke bauta musu shin mene ba su da amfani ba za su amfanar da ku da komai ba Annabi Ibrahim da yazo abinda yake giya wa al'umma sa shine ani ibudullah wattaqu ku ji tsoran ku bauta wa Allah kuma ku ji tsoran sa ai mun san kissan Annabi Ibrahim yadda ya tafafatawa da al'ummar sa ya kashe ya sassa da gumaka ya dora gatari akan babban aka zo ana magana yace ga wanda ya kashe shi ga duk wanda ya sare su duka gaba da kace taya yace ku tambaye shi suka ce ai ba sa magana yace to uffil lakum walima ta'buduna min dunillah tir da ku da kuma abin da kuke bautawa Allah wajaranku afala ta'qilun ba za ku hankalta ba ku gane mutumin da baya magana kura ma sai ka je ka kade masa in kuda ma ya hau cikin sa sai ka je ka kore masa to mutumin da kai ne zaka masa hidima ta yaje maka hidima shi Allah ba a masa hidima sai dai shi ya maka ta yaya sai kai ibada wa Allah subhanahu wataala duk ibadar da zaka yi kanka zaka amfanar da kanka ne to dan haka ka bauta wa Allah Allah kuma sai ya taimake ka to kana bauta wa gungi shi kuma baya taimakonka baya tagaza maka idan wanda kake roka da yake kwanci a cikin kabari zai iya amfanar da wani abu wallahi na farko wanda zai fara amfanarwa shine kansa ba zai mutu ba ba zai yadda ya mutu ba ba zai yadda ya talauci ba ba zai yadda ya ciyon kai ba ba zai yadda ya rashin lafiya amma yayi ciyon kai yayi rashin lafiya ya mutu an busune shi a cikin kabari ashe duk bai fi karfin wannan ba kuma shine kuma ake zuwa ake bauta masa don haka kada ka bauta wa wani ba Allah subhanahu wataala ba kada ka bauta wa wani aljani ba Allah subhanahu wataala ba kullun abinda manzon Allah yake gaya mana abinda Allah ya masa umurni shine qul umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu din ka gaya musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka mun umurni akansa shine in bauta wa Allah subhanahu wataala kuma in daukaka in tsarkake Allah subhanahu wataala a cikin ibada kuma a cikin addini baka ya ku ɗan uwa masu albarka mu nisanci shirka da Allah subhanahu wataala mu nisanci saba wa Allah subhanahu wataala a cikin ibada domin idan kai shirka da Allah ayyukanka za su lalace la in ashraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin idan kai shirka da Allah ka je ka bauta wani ba Allah ba to ka sani aikinka za su lalace gaba daya kuma mutum zai kasance cikin hasarar ruwa nan duniya da kuma lahira in kaga mutum yana bautan wani ba Allah ba yana bautan wani shehi ba Allah ba yana bautan wani aljani ba Allah ba kuma yana samun biyan bukata wallahi Allah ta lalaba yake masa Allah ta lalaba yake masa kar rashin imani ya jaka kace to ai gashi bari kai ma ka koma to shedan yarin jaye saboda ka'idar musulunci shine ba yadda za a yi kai imani da Allah Allah kuma ya barka haka kawai ayahsabul insanu an yutraka suda yanzu tsammani dan adam yake Allah zai bar shi haka kawai wallahi Allah ba zai barka haka kawai ba sai ya jarraba ka wallahi sai ya jarraba imaninka daga shin da gasken da kake cewa a Allah zaka bautawa shi kadan bari mu jarraba imaninka mu gani a jarraba imaninka Imam Ahmad yana kwance yana gargaran mutuwa sai ga shedan ya zo masa sai yana ce masa zukai Ahmad ai zuka fi karfi na ai kafi karfi na sai ce a da saura ne har yanzu yanzu da ya yadda ya ce ai ya fi karfin shedan ya gama da shi wallahi ya gama da shi saboda izza ya riga da ya shiga zuciyarsa in ya faɗi haka cewa ya fi karfin shedan to shedan ya gama da shi wallahi ba zai shiga aljanna amma sai ya ce da saura me da sauran shine sai dai ya mutu tukunna da saura so da haka ba yadda za a yi shedan ya barka wallahi inda ka imani ai rantsuwa yayi sai ya halakar da dukkan kowa sai dadde cikin al'umma so da haka kai taka tsantsan kullun kai ta addu'a Allah ya tabbatar da dugadiganka a dukkan addinin Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar da dugadiganmu akan bin Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu daga shirka Allah kuma ya kare mu daga fadawa cikin shirka gaba daya Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan kasa mai albarka Allah ya kawo mana arziki mai wadata mai yawa a cikin wannan kasa ta mu mai albarka ya Allah dukkan wasu fitintunu da wasu matsaloli da wasu matsin rayuwa ya Allah muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka yaye mana shi gaba daya ya Allah ka sassauta wannan al'umma taka al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar wannan kasa mai albarka ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkan wata sharri na fili da na boye ya Allah waɗanda suke da hannu cikin al'amuran lalacewa wannan kasa Allah madaukakin sarki ka mana maganin su ya Allah ka karkabe hannun su gaba daya ya Allah ka musu irin abin da suka yi wa talakawa kafin su koma zuwa gare ka subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk umu ila salatikum rahmatukum allah